أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau ranar juma'a 8 da watan juma'a al-ula shekara ta 1444 wanda ya dace da 2 da watan 12 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine al-jami'us sahih na al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala muna cikin kitabul azan kitabi na 10 a cikin kutub da al-imam al-bukhari yake kullawa babu zan mu tashi babu na 33 babu itisabul athar baban da ke bayanin neman lada akan gurabi kahin muhara da abinda na so mu yi muhara abin nan da shi shine ma halla bil maktabatil alamiya munzu abara tarikh muna ta bayanin cewa lalle littattafai da muke gani wannan da suke hannun mu da ma wanda suke makhadudai to mafakudan da magabata suka wallafa gabaki daya abinda yake hannu da wanda yake na rubutun hannun makhadubi ba dabba'a ba bai wuce 25 bisa 100 ba to wani dalili yasa duka wannan littattafan na magabata da suka hallaka wannan shine da kai bahasi daga cikin risala Dr. Muhammad zan mu karanta shi na ma nemi izinin shi zan huddo shi daga cikin nan wa abun gakin shi foto ko bai wuce safaha 10 ba duk farkon darasi mu dan taba duk farkon darasi mutun zai samu haske ya ga iya irin bala'in da ya samu littattafan da magabata suka rubuta da a ce sun taho zawwa gare mu da abun ya wuce misali duk littattafan duniyar da suke yawa da makhadudan su wanda an rubuta su haka da matabu'an su gaba ɗaya ba su wuce 25 bisa 100 ba sauran dukkan su suna cikin wanda wata gobara aka yi ko lokacin tatar ko lokacin karamida makatibin maktabatin da suka samu halaka da dalilan duka da shekaru da komai a wannan fasalin ya abun gani na yi tunanin ma na zo da shi sai da na bubuncika ashe na manto shi yana can da rabon sai rana ta yau ne zan mu abun gakin shi zan mu fara wannan abun Allah ya kai mu muna cikin masu rai zai ba mutum haske ya san baya shi yaya ta kasance baya ta magabata yaya ta kasance ita kuma wannan da muke karantawa da farko yanzu mun dan dakata ta mun ba da damar wanda ke nema yi kokarin ya same ta sai mu ci gaba da ita ayi kokarin samun ta sai mu ga tsarin da zan mu mata yanzu zan mu tashi a cikin babu na 33 a cikin kitabul azan littafin da ke bayanin kiran sallah to a cikin shi zan mu tashi babu na 33 babu ihtisabul athar baban da ke bayanin neman lada ihtisabu shine neman lada na al-athar sawu neman lada na sawu al-athar jam'i ne na al-asar shine sawu da takon mutum da zai iya bari lam yatruk asaran masalan bai bar ba ko alama ko gurbi to athar kin wannan anan shine takon da mutum zai yi tako zuwa masallaci wannan shine asalin abinda baban yake kumsa amma al-imam ibn hajar Allah mashi rahama yake cewa ai ila salati zuwa ga sallah tako zuwa ga sallah abinda yasa bukhari bai sa mishi kaidi ba dan ya tattaro dukkan wani aikin da'a mu fahimci wannan da kyau ana cikin magana sallah yake so ya kulla mana baban da ke nuna cewa duk takon da zaka yi zuwa masallaci lada kake samu to he yake cewa babu ihtisabul asar ila salati dan ya kumshi dukkan wani tahiya ga aikin da'a zuwa makaranta ne zuwa wani aiki ne wanda na Allah ne duka ya shiga ciki duk da sallah ake nihi amma sai ya bar shi sake ba kaidi dan saboda komai ya shigo ciki a kalkashin baban duwwal li yashmala jami'a da'at dukkan takon da mutum zai zuwa ga aikin da'a ya shigo ciki ya zamana ba sallah kade ta kaita ba shine dalilin da yasa bukhari ya bar shi a sake ihtisabul athar bai ce ba ila salati hadisin da zan muta wannan shine darasin mai ina ganin gomiya 9 hadisin da zan muta shi na 655 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana muhammad ibn abdullah ibn haushab قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة yace ya ku banu salima ala tahtasibuna asarakum shin bazaku ne muladan takon ku da zaku yi ba ma'ana zuwa ga masallaci wannan ya zo ne cikin kissa mai tsawo cewa sun so arada banu salima an yanta kilu qurbal masjid banu salima sun so su tashi daga gurin su yana nesa da masallaci su je kusa da masallaci annabi yace mai sun bazaku zamana ba ku inda kuke zawwa ku a duka rubuta muku lada din nisan gurin maqala mujahid mujahid yake cewa yake tonakto ma kaddamu wa atharu zammu rubuta abinda suka gabatar da ma kuma sawan su athar yace khudahum ai takon su zuwa masallaci kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri da dama haka suka tai wajen fassara wannan ayat wa atharuhum shine takon su zuwa masallaci wannan hadisin shi yake karfafa wannan fassara anan da yake cewa ya bani salima da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce musu ya bani salama kabila ce mai girma daga cikin kabilan ansar sannan kuma khazara suke bi musu kazzaz haka yayin nuni da al-imamu al-jawhari yake cewa cikin bani salama gabaki ɗayan su babu wanda ake karantawa da fatahil lam sai wannan kabila ba banu salama ba banu salima da yima lamun wasali kasa sunan kabila suke nan yace dan saboda duk wanda suka rubuta al-mu'talif wal-mukhtalif sun ambace da kabila da dama amma su wannan da usali kasa ake musu yace wal ma'ana abin da yake nihi anan gurin ala tu'du khudata uduna khudakum inda mashikum ila al-masjid shin bakul sahin takon ku zuwa ga masallaci ku samu lada fa inna li kulli khadwatin sawaban yace dan saboda duk wani tako da za a zuwa masallaci yana da lada wal ihtisab neman lada wa in kana asluhu al-ad lakinnahu yasta'malu galiban fi ma'ana talabu tahsil as-sawab bi niyatin khalisa idan aka ce al-ihtisab in ji al-imam al-hafiz ibn hajar in aka ce al-ihtisab lisahi me ake nufi da al-hisab karanta ne tace aka kara mishi hisab ne na lisahi to hak shi ake nihi amma duk wani abin da za a yi na neman lada sai ake kira shi da al-ihtisab man sama ramadana imanan wa hisaban da neman lada dan saboda a kididdiga mishi lada a bashi kamar yadda mai aikin yayi aiki za a kididdiga kudi a bashi na haƙin shi to abinda mutun yayi dan neman lada ana kiran shi da ihtisab dan saboda za a kididdiga lada a doka a bashi shi yasa kawo sai a ce ihtisaban dan neman lada hadisi na 656 wa qala ibn abi maryam ibn abi maryam yake cewa akhbarna yahya ibn ayyub haddathani humayd an anas anna bani salama cewa banu salama aradu an yatahawwalu ala manazilihim nan gurmi muka fahimta an kawo su kuma da wasali sama bi fatahil lam nan kuma banu salama ya kawo kenan nan gurin inda wani ya ga tunda can baya hamun hudi yadda ake wasalce shi kenan mutun ya ganshi da wasali sama ya san cewa kuskuren daba shi ne ba asalin tunda hadisin dai shine yace aradu cewa banu salima aradu sun yi nihi an yatahawwalu an manazilihim su juya daga masabkansu su bar masabkinsu yace qariba minan nabi su je kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam suna nesa da masallaci kansu suke so su taso su sai da gidan na can su zo kusa da masallaci qala sai yace fakariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi urul madina sai annabi ya ski a tsiraitar da madina ma'ana a bar gari duk a duk wanda ya biye cewa zai matso kusa da annabi duk sai a bar garin a komo nan guri daya a cinkushe faqala sai yace musu ala tahtasibuna asarakum shin bakku neman lada ga takon ku da kuke yi takon ku zawa masallaci lada ne qala mujahid mujahid ibn jabr babban malamin tafsiri wanda yake Allah mashi rahama magabata suke ce ai za ja aka tafsiri an mujahid fa hasbuka bi idan tafsiri yazo maka daga mujahid ya wadatar maka me yasa dan saboda sabka uku yayi a gaban hibrul umma wa turjuman alquran malamin shi ibnu abbas wanda annabi ya mushi addu'a allahumma allimhu tawil allah ka karantar da shi fasara qur'ani wanda ku annabi hamma wannan addu'a ai magana ta kare shi yasa shi kuma dalibin mafi yawaicin ilimin wannan na ibnu abbas na tafsiri ya tattara wajen mujahid dan ya ce sabka uku nayi daga fatiha zuwa nasu gaban ibnu abbas duk aya sai na tsaya na tambaye shi me take nihi ina aka sabko ta yaushe aka sabko ta akan me hukuncenta a haka yace sai da muka yi sabka uku shi yasa da wuya zaka samu littafin tafsiri baka ga ya ambaci ba abun nan mujahid ibn jabr rahimahullah shi yasa kwarewa bukhari da sanin ilman muka masu yawa ya ka mana tafsirin mujahid dan saboda babban malamin tafsiri kenan yace wal mashay fil ard bi arjulihim khudahum shine atharuhum takon su da zassi wal mashay fil ard tahiya aban qasa bi arjulihim da takad kafahuwan su da zassi ma'ana za a ba su lada akan wannan wannan shine hadisin da ya gabata nan kuma Bukhari ya kawo shi da cikon shi da bayanin al-qissa da na gabatar a can a cikin wannan hadisin inji Ibn Hajar fa'idodi da farala da muke samu anna a'malu birri in kanat sarisa tuktabu asaruha hasana cewa dukkan wani aikin alkhairi idan ya kasance mutun yayi shi dan Allah babu riya to stakon da mutun yayi za a rubuta mishi lada zuwa ga wannan abun wani rikici ne ake za ka sulhu takon nan da kai lada za a rubuta makaranta ce za ka takon nan da kai lada za a rubuta maka masallaci haka nan yace wa fihi istibabu sukuna bi qurbil masjidi illa liman hasalat fihi manfa'a ukhra yace cikin shi akwai mustahabbancin san mutun ya zauna kusa da masallaci ga wanda ya kasance in dai babu wata maslaha daban ga wanda yake son yawaita lada saboda yawan tako da zai yi zuwa ga masallaci wajahin magana inda za a fahimci cewa zama kusa da masallaci farala ne dan sun so su zauna kusa da masallaci na annabi alayhi salatu wassalam annabi bai aibanta musu ba cewa zawwan matsala ce sai dai nuna musu cewa ga wani ladan kuma shine na ubunna rubuta muku lada kuma da maslahar ka abar madina gari guda ba jama'a kuma ya ba su labari cewa zuwa su masallaci zuwa da zawwa har komawa lada za su samu har komawa ma hadisi sun zo wanda masu inganci suke nuna har komawa ba zawwa kadai ba malamai sun yi sabani akan wanda ya kasance gidan shi yana kusa da masallaci amma dan ya samu lada da yawa sai yake tako kusa da kusa yake yin tako kusa da kusa nan saboda takon yayi yawa ta yadda yace takon zai yi yawa ya zo daidai da wanda yana nesa da gidan ga wani ce yana tsakanin shi daga nan zuwa karacin zawwa nan tako 100 zai tahiye shi ta hakika kai kuma ga gidanka nan kusa da masallaci nan amma kuma tako zai kai kusa da kusa ta yadda kai ma zai kai takon 100 ku zo daidai da shi yace shin zai zo da shi cikin lada ko kuma su zo daya ko ya hi shi ya ayyalal musawata jana hadabari al-imam al-tabari shaykhul mufassirin akan cewa za su zo daya yadda hi akan haka ibnu abi shayba ya yi ruwaya daga anas yake cewa nayi tahiya tare da na fashaitu ma azaid ibn sabit yake cewa anas yace nayi tahiya tare da zaid dan sabit zuwa masallaci sai nake ga yana tako kusa da kusa nan mushi magana yace na so ne a rubuta mani yawan tako zuwa ga masallaci yace amma wannan bai nuna cewa za su samu daidai a wajen farala didda takon ya zo daya amma shi wancan yace lada daidai gurgudan muhallan mutum ba zai yi ba a ce wannan shi da gangan yayi kusantar da takon ladan zai zo daya da wanda shi hakikanin tahiyar shi ce yake yi shine zahirin hadisin Abu Musa wanda ya gabata kahin ke cewa ja'ala abu aduhum mamsha'a azamuhum ajaran hadisi ya gabata ya tabbata cewa wanda yayi su yawan nisan tahiya wanda yayi su nisa ya hi su lada kenan wancan hadisin kyararama yayi nuni cewa nisa ya ambaci nisa a kyarara wastanbada minhu ba'd min sabab qasr al-masjid al-ba'id walau kana bi masjidin qarib wasu malaman sun yi istinbadin cewa ana so mutum mustahabbi ne ana so ya dunfaruwa wani masallaci na nesa dan ya samu takon ya bar nasa na kusa da yake kusa da su idan sallar ta zo daya yace wa inna ma yatimu zalika izalam yanzan min zahabihi ila al-ba'id hajrul qarib yace amma wannan idan ya kasance nasa na kusa da su ke rishin zuwa shi ba zai yi sababin jama'a su rasa wannan na kusan ya rasa jama'a ba in ka san cewa jama'a masallacin cika yake tab dan tahiyar ka bata wani tasiri kan rage jama'a ki ake magana amma in ka san cewa dama masallacin marore ne ku uku hudu biyar ne yan kadan ne kuke sallar kuma ka tsallake shi ka tahi wani dan ka samu wannan takun wannan ba kai ba wani ce wa illa an ku ba haka wa fa iyahu bi zikrillah aula ya tsaya ya raye na kusa da shi da zikirin Allah shi yayi haka nan yace idan nisan ya kasance ya hana shi gami da cika sallah lika an yakunu imamuhu mutadi'an kamar liman kin shi zai kasance yana kawo kirkirarin abubuwa bid'o'i cikin masallacin to wannan inji al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala wannan ba zakan dun fari nisa ba dan ka samu wannan takon kuma ka bar liman naka nan kusa wanda yayi kyautata karatu ga wani liman nan naka na kusa da masallacin naka wanda yayi kyautata karatu da tajwidi da cika rukunai kace ka tsallake shi ka je waje wani mai bubbugawa dan a taka dan a lissafa maka takon yau takon da zaka yi aka lissafa shi sai ya rushe ka kai takon an lissafa shi sallar bata karbo ba to kaga ai gaba daya an rasa wajen neman gira an rasa ido gaba daya babu na 34 al-imam al-bukhari ke cewa babu fadlul isha'i fil jama'a babin da ke bayanin farallar sallar isha cikin jama'a hadisi na 657 al-imam yake cewa haddasa na umar ibn habs قال حدثنا ابي كو ابي ني حدثنا ابي قال yake cewa haddasana al-amash qala haddasani dan saboda nusata nusa ce ta darul hadis wanda ta shahara da kurakurai ta shahara da kurakurai dole mutun sai yana huzul hazar haddasana abu salih an abi huraira qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa salatun asqalu ala al-munafiqina min al-fajr wal isha babu wata sallah wadda tahi nauyi ga munafikai kamar sallah asuba da sallar isha yace walau ya alamuna ma fihima da sun san abin da ke cikin sa na lada la atauhuma da sun zo musu walau habuwan koda da rarrahe ne koda da rarrahe yace laqad hamamtu ana amural muazzin fa yuqim na so in yi nayi niyyar in umarci mai kiran sallah ya iqama summa amuru rajulan ya umman nas sannan in umarci wani mutum ya limanci mutane summa akhuzu shu'alan min narin sannan in kama wani dan tartsatsi na wuta fa uharrika man la ya kharuji ila salati ba'd in kona ma wanda bai zuwa bai huta zuwa sallah gidan shi bayan an riga an tada sallah wanda an tada sallah ana yin ta kuma bai zawwa masallaci in kona mishi gida irin hadisin da ya gabata ya wuce anan mahallu shahir kin shi dai anan gurin shine faralar sallar jami'i da cewa da mutane munafikai sun san abin da ke cikin ta da sun ji koda da jan da rarrahe ne yace wadalla haza ibn hajar Allah mashi rahama yake cewa wadalla haza ala anna salata kullu hasaqila ala almunafiqin wannan hadisin yana mana nunin cewa sallah gaba dayan ta ma nauyi gare ta ga munafikai dan saboda Allah yake cewa wala ya'tuna salata illa hum kusala bas zawwa sallah he suna cike da kasala kenan wannan dukkan sallah ake nihi yace abin da yasa sallar lisha da sallar asuba ta hi mafi nauyi duk sauran nauyi gare su a munafikai amma abin da yasa ta hi nauyi li quwwati da'i ila tarkihima dan akwai dalilin da ke sa su barta yace dan saboda ita sallar lisha lokaci ne na hutu lokaci ne na nutsuwa ba kowa zai tashi ba cikin duhu ne ba a ganin su amma lokacin sallar asuba kuma lokaci ne mai dadin barci wanda ba mai ikhlasi ba mana huki da wuya zai bar wannan barcin ya tashi ya tai sai babe na gaba babe na 35 babu isnadu fa ma faqahuma jama'a baban da ke bayanin cewa mutum biyu da abin da yayi sama da su shi ma jami'i ne wannan yana daga cikin manhajin al-Imam al-Bukhari idan hadisi an samu hadisi bai kulla bai cika sharadin shi ba sai ya kulla babe da shi sannan a cikin baban sai ya ki kawo shi dan bai cika sharadin shi ba sai ya kawo hadisin daban da yake ake daukan hukuncin wannan magana a karkashin shi koda shi bai faɗi magana kyarara ba nan gurin al-Imam Ibn Hajar yake cewa wannan tarjuma lafazi ne na hadisi wani hadisi da'ifi shine hadisin da yazo cikin sunan ibn majah ta hadisin abu musa al-ash'ari cikin haka yake cikin mu'jamul bagawi daga hadisin hakan ibn umayr a cikin afrad na dara qudni rahimahullah ta hanya hadisin abdullah ibn amri cikin haka sunan al-baihaqi daga hadisin anas cikin al-ausat na al-imam at-tabarani daga hadisin abu umama a wajen al-imam ahmad kuma shi ma daga hadisin abu umama aidan shi ma yake cewa annahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wahdahu annabi ya ga wani mutum yana sallah shi daya faqala sai annabi yake ce ala rajulin yatasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'ahu shin ba za a samu wani mutum bai tashi ma wannan sarka ya mishi yi sallah tare da shi wani mutum ya tashi suka yi sallah sai annabi yace hadha ni jama'a wannan su bin jami'i ne suka yi kissa hadisin ba tare ba da ce hadha ni jama'a abu dauda ya huddo shi da tirmizi ta wata huska daban sahihiya kenan isnanu fa ma faqahuma jama'a hadisi ne amma da ifi sai bukhari ya san da wannan ya kulla babe da shi amma sai kawo wani hadisin da ake doka hukuncin min babil istinbat shi wannan da ya faɗa abin kyarara mai rauni ne to sai a kulla tarjuma da shi da kuma hukuncin a ciro shi a kalkashin istinbadi hadisi na 658 haddasana musaddadun qala yake ce haddasana zid ibn zurai qala haddasana khalid an abi kilaba an malik ibn al-huwairis an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa idza hadaratis salatu idan sallah ta halartu fa azzina kuyi kiran sallah ku biyu ko aqima kuma ku tsaye da sallah summa li ummukum akbarukum sannan mafi girman ku ya limance ku idan an zo daidai wajen karatu da sharuddan abinda ake bukata na sallah wannan hadisin ya gabata ina ga cikin wannan littafi mai albarka yace wa kadi tare da ibn hajar yake cewa an yi huto na huto akan wannan tarjuma cewa laysa fi hadisi malik ibn huwairis tasmiyatu salati sunan jama'a a cikin wannan hadisin mun lura da kyau hadisin shi daya bukhari ya kawo a kalkashin baba to amma kuma cewa isnani fa ma fuqahu ma jama'a baban dake bayanin cewa mutum biyu da abin da yayi sama jami'i ne to kuma cikin hadisin nan wa zai huddo mana inda aka ambaci cewa mutum biyu jami'i ne akbar duka dai kawai shine madarin magana dai kasance akan mutum biyu ne annabi yake magana da su to nan gurin ibnu hajar yake cewa amsa anan gurin ita ce istinbadi ma'khuzun bil istinbadi bil lazim al amr bil iqama cewa an amshi an samu hanyar ne da zai dace da baban cewa min lawazim al amr bil imama li'annahu lawasta wa salatuhum ma amma salatuhum ma munfaridin laktafa bi amrihim ma bi salati yace dan saboda su biyin anan gurin annabi yayi ma magana inda a ce ba daidai take da jami'i ba ya ce har a samu wani yayi limanci tsakanin su biyi ba su biyi ake magana da su yake cewa da ya umarce su da cewa kowa yayi sallah a shi kadai amma nan gurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su yi sallah su biyu yace wasta dallabihi ala anna aqallul jama'a imamun wa mamun malamai sun yi hujja da wannan hadisin akan cewa mafi karancin jami'i shine liman da mamu ya kasance ɗaya liman ɗaya mamu haka ne yace rajulan aw sabiyan aw mar'a duk ɗaya ne mamun nan ya zama na mace ce ko namiji ko yaro kamar yadda ibnu battal yayi magana a cikin mas'alatu aqallul jami'i mas'ala ta mafi karancin jami'i ya ka shin huda bayani a cikin sharhin shi na sahih al-bukhari haka az-zain ibn al-munayyir ya kawo bayani akan al-isnad fa ma fawqahuma jama'a an yakunu aqallul jam'i isnani wa huwa wadihi cewa mafi karancin jami'i shine mutum biyu liman da mamu kuma in yaso duk abin da ya kara yawa wannan kuma karin lada ne hadisi na babe na 36 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu man jalasa fil masjid yantaziru salah baban dake bayanin wanda ya zauna cikin masallaci yana jiran sallah wa fadlul masajid da kuma farala ta masallatai hadisi na 659 al-imam al-bukhari yake cewa nan cewa fadlul masajid da kuma sunan abi dauda zan mutar da abwabuna abunnan na masallatai da nan muna cikin kitabu salah can ma muna cikin kitabu salah zan mu rika ganin wani abin da a can muna ganin shi anan yake cewa haddathana abdullah ibn maslama an malik an abi zinadi an al-a'raj an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mala'ikatu tusalli ala ahadikum mala'iku suna addu'a ga dayanku ma dama fi musallahu matakar yana gurin da yayi sallah malami hudis me malami hudis yawa matakar bai yi hadisi bai yi kari ba ka wani ya fahimce malami yuhaddis matakar bai zance ba yuhaddisi ne hadisin mutum yace yuhaddis kuma shine zance suna cewa allahumma ghafir lahu allah kai mishi gafara allahumma rahamhu allah kai mishi rahama la yazalu ahadukum dayanku ba zai gushe ba fi salatin cikin sallah ma damata salatu tabisuhu matakar sallah ita ta tsaida shi la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi ba abun da ya hana shi ya cira ta juya ya tafi gida illa salatu sai sallah ya tafi wajen iyalan shi abun da ya zamanar da shi ba randebu suka yi da wani ba cewa bashin nan da nake binka mu ga masallaci zan kai maka kudin ka wannan in zaman shi yayi zaman bashin shi yayi amma in kawai zaman shi yayi cewa zan zamana in yi ziran sallar la'asar tunda an yi azhar in jira sallar la'asar wannan Allah zai sa malaiku ku yi ta mishi addu'a kuma ku yi ta rubuta cewa yana cikin sallah koda gangedi yake wannan farla ce ta Allah madaukin sarki nan a cikin hadisin da yake cewa la yamna'uhu illa salat ba abun da ya hana shi koma gida sai sallah ibnu hajar Allah mashi rahama yake cewa yaktadi annahu idza sarafa niyyatahu an zalika sarifun akhar in qada anhu sawabul mazkur yace yana mana nunin cewa idan an samu wani dalili ko da dan sallar ya zauna aka samu wani dalili ya gitto ya bata mishi niyyar to wannan ya yanke mishi wannan ladan kana cikin zaman dan sallar kuma wani sai ya zo ya kawo maka wata hira kuka shiga wata hira kenan kuma ya bata maka wannan yace kazalika idza sharaka lintazarum amrun akhar hakanin zaman nan da yake in an samu wani lamari yayi musharaka da jiran sallar ba zai wannan ya hutar ba an ce bai da lada ba amma wannan dai ita bai ya same ta ba ko da ya samu wani marora marora ladan shi amma ba wannan ba da ya zo cikin wannan hadisin dan shi wannan yace la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah ba abin da ya hana shi koma zuwa ga gidan shi sai sallah to shi kuma nan ya zamana da manuhar cewa kuma randebun mu da wane idan ya same ni anan to in wannan niyyar suka gamu ladan dake cikin wannan bai same shi ba yace wa hal yahsul zalika liman yatahu iqa'u salati fil masjid wa lam yakun fi yace shin wannan zai kasance ga daidai da wanda niyyar shi shine yayi sallah koda bai ciki yace zahirin magana sabanin haka ne ma'ana a ce ga masallaci nan yana da haraba ana yin sallah ka huto can wajen masallaci ba ciki ba niyyar ka dai ka tsare yara almajirai daga ci wajen masallaci kuma in lokacin sallah ai ku shiga ku yi sallah to madama wannan wani abu ne ba jiran sallar bai tsaida ka duk da ita kake jira amma ba cikin masallacin ba kake da zama dan ita to wannan ladan dai nan ba ka same shi ba wancan abun ladan shi daban amma ana magana shi wannan ka same shi yace wa Allah haza huwa sirru yace mai yiwa wannan shine sirrin da yasa al-Imam al-Bukhari ya gangaro da wannan hadisin wanda yake bin shi cewa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutunan da zuciyar shi tana rataye da masallaci shine yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi na 660 al-Imam al-Bukhari ya cewa haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Yahya an Ubaydullah qala haddathani Khubayb ibn Abdurrahman an Habs ibn Asim an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa sab'atun yudilluhum Allah fi zillihi mutane guda bakwai Allah zai sanya su cikin inwashi yawma la zilla illa zilla illa zilluhu ranar da babu wata inwa sai tashi Allah madaukin sarki al-Imam al-Adil na farko shugaba mai adalci wa shabun nasha fi ibadati rabbih da sarmayin da ya tashi cikin ibadar ubangijin shi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutunan da zuce shi a ratai cikin masallatai wa rajulani tahabba fillah da mutane biyu wanda suka yi soyayya dan Allah ijtama'a alayhi suka hadu akan soyayya dan Allah wa tafarraqa alayhi suka hadu akanta wa rajulun talabat mar'atun da mutunan da mace ta neme shi zatu mansibin wa jamalin ma'abuciyar matsayi da kuma kyau faqala sai ce inni akhafu llahi ina tsoron Allah ma'ana zuwa ga lalata ta kira shi wa rajulun tasaddaqa da mutunan da yayi sadaka akhafa ya boye ta hatta la ta'lamu shimalu wa ta yadda dama shi bata hagumikin shi bata san ba ma tunfiqu yaminuhu abinda dama shi ta ciyatar yace wa rajulun da mutunan da zakara Allah khaliyan ya ambaci Allah a kadaice ba cikin jama'a ba daga shi sai Allah cikin duhu ko a wani gurin da ba kowa sai shi fa fadat aynahu idanu shi suka ciko da hawaye dan saboda tsoron Allah wannan sune mutane guda bakwai wanda a gobe kiyama mun san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa rana ta kasance daidai gurgudan mil guda kuma zuha ta kawo ma wani zuwa ga kabrin shi wani zuwa ga gindi wani zuwa ga wuya wani ta wa minhum man yaljamuhum al-arqu iljama ciki akwai wanda zuha shi he ta rihe shi tsindim yana cikin zuha shi kamar tabki to wannan guda bakwai kin da aka zano duka wannan hayaniya suna cikin inuwa za a yi ta inuwa ma ta Allah kenan mutun ya iya kokarin ya sa Allah ya sa shi ciki wannan al-Imam Ibn Hajar al-Hafiz Allah mashi rahama yake cewa wa qad nazama sab'a allama Abu Shama Abdurrahman ibn Isma'il fima ansharnahu Abu Ishaq at-Tanufi wannan babban malami Abu Shama Abdurrahman ibn Isma'il ya waƙe su a cikin wasu baituka guda biyu kamar yadda malamin mu Abu Ishaq at-Tanufi yayi mana waƙen da izini daga Abil Huda Ahmad ibn Abi Shama daga baban shi ta sauraro daga lafazin shi kala yake cewa wa qala an-nabiy al-mustafa inna sab'atan yazilluhum Allahu al-karim bi zillihi muhibbun afifun nashi'un mutasaddiqun wa baqin musallim wal imam bi adlihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane guda bakwai za a musu inuwa da inuwar Allah sai zanu wannan bakwai kin dake cikin hadisin ba haimin biyo su ba haka yazo cikin hadisi kin sahihi muslim ta hanya abul yusr hadisi marfu'i annabi yake cewa man anzara mu'siran duk wanda ya saurara ma wanda bai yadda shi kana bin wani bashi kuma bai yadda shi hekan mushi sauraro ka jinkirta mushi ba ma ka ce ka yahe ba awwada alahu ko yayi yahe mushi yace azallahu Allah Allah zai sa shi inuwa gobe kiyama ranar da babu inuwa sai tashi wannan an samu karin daya kenan cikin wancan bakwai kin mun samu nawa kenan takwas shi yasa muka ce mafhumul adad la atibara lahu inda al-usuliyyin mafhumun adadi ba al-sahi da shi in dai ba cikin zikiri bane ko cikin adadi na ibada adadi na ibada kamar raka'a hudu ta azhar baka ce mafhumul adad la atibara lahu bari in yi biyar ko in yi takwas wannan ibada ce ko adadin zikiri annabi ya ce ayi uku astaghfirullah 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 bayan sallah kace a mafhumul adad la ati anan gurin mafhumul adad kuma lahu i'tibar anan kuma ana nura da shi yana aiki amma a cikin irin wannan abubuwan koda ka'idodi na usulul fiqh na ilimi mutum in ba yana daukan su yana sa su gurin su ba da yadda ya ce sai ya sa su gurin da ba nasu ba ayi kuskure wannan yace wannan dabi'a ce guda biyu guda mun samu nan nawa muka ce to ba takwas bane bi muka samu a cikin nan wanda ya yahe da wanda yi jinkiri wanda ya kara jele kenan kaga mutum biyu aka samu sun zama tara yace wannan guda biyu ne banda wa'ancan wanda suka gabata dan mafhumin ba a amfani da shi yace haka nan Shamsuddin Razi wanda an san shi da malami Al-Harawi na Al-Qahira yayi da awa cewa Allah mushi rahama nan gurin Ibn Hajar yana ba mu wani labari ne yace Ibn Hajar yazo babban malami wannan Al-Ma'ruf bil Harawi ya zo garin Al-Qahira yayi da awa cewa jama'a ni na har da ce sahihi Muslim sai na tambaye shi yace a gaban sarki na tambaye shi gami da wannan da ma wasu su gami da abin da ya halarto mini sannan na bibi bayan haka hadisan da suka zo cikin wani wannan sai gashi sun dabi'un sun wuce guda 10 sun wuce 10 yace gabaki daya da wannan mutum yazo yana da awa cewa shi har da ce sahihi Muslim an zaharu kalbi wannan abin da Ibn Hajar na so mishi shine wannan hadisin ya kasa kawo shi yace to sai da na kawo mishi abin da ya wuce guda 10 dabi'u guda 10 yace kuma dukkan su na kawo su da sanadi kyakkyawa mai inganci ni kuma na abin gakin su yi musu baiti guda bi sama da wancan na Abu Shama Abu Shama ya musu guda 7 kin baiti bi to kuma wanda suka samu karuwak Ibn Hajar shi ma ya musu ya doko baitukan shi guda 5 lika da na Abu Shama dan ba 7 kin bane kadai sai Ibn Hajar yake cewa wazid sab'atan izlal gazin wa aunihi wa inzar zi usrin wa takhfif hamlihi wa irfad zi gurmin wa aunu makatibin wa tajiru sirqin fil maqali wa fi'lihi yake cewa wazir sab'atan ka kara wasu 7 kin ma bayan wa'ancan wanda Abu Shama ya ambata a baitin shi izladu gazin dan jihadi wanda ya jihadi yana kalkashin inwa Allah wa aunuhu da ma wanda ya taimaka ma wanda ya tahi jihadi fa izharu zi usrin do inzara da dubawa saurarawa ga wanda yake da kunci wanda yazo cikin wancan hadisin wa takhfifi hamlihi da kuma sauki ke mishi nauyin shi yahewa kenan yace wa irfadi igurmin kuma da tausayawa ga ma'abucin bashi wanda ya ciyo bashi ka kama mishi ka bashi shi wancan yahe mishi ka kai ne kake bin shi kai yahe mishi ko ka kara mishi ajali shi kuma wannan zo maka yayi ya ci bashin ka dauki wani abu ka bashi ya je ya biya shine irfadi igurmin wa aunu makatibin da taimaka ma wanda bawan da an dora mishi hansa wa tajiru sirkin da dan kasuwa na gaskiya fil maqali wa fi'li cikin magana shi da aikin shi dan kasuwa mai gaskiya cikin magana shi da aikin shi ma gobe yana kalkashin inwa al-arshi Ibn Hajar yace amma shi mai jihadi inda muka samu hadisin shi Ibn Hibban yayi riwaya ta hadisin Umar amma shi kuma wanda yake mai taimaka ma dan jihadi Ahmad ya rawaito hadisin shi da Hakim ta hanyar Sahm bin Hunayf amma tausasa ma wanda sassauta ma mai bashi ka kara mishi ajali da kuma sabke mishi hadisin Muslim yazo wanda muka gabatar a gaba amma taimaka ma mai cin bashi da taimaka ma mukatab Ahmad da Hakim suka rawaito hadisin ta hadisin Sahl bin Hunayf wanda aka ambata amma dan kasuwa mai gaskiya shi kuma Bagawi ya rawaito hadisin shi cikin sharhin sunna duka ba sai mun kasu ba yace Abu Qasim Taymiyyah ya kawo shi daga hadisin Anas Allah shine masani yace wa nazamtuhu marratan ukhra faqultu fi sab'ati saniya na kara wasu yace na kara baitin kuma yake cewa wa tahsin khulqin ma ifa'i garimin khafifun ya khafif yadin hatta mukatibi ahlihi man can mutanen ya karu kyakkyawar dabi'a yace hadisul khulq hadisi kuma na mai kyakkyawar dabi'a cewa zai kasance shi ma karkashin inwa al-arshi gobe kiyama da barani ya hudu hadisin shi duk da yana da rauni sai na bi hanyoyin sa gabaki daya su ma suka zama na guda 7 na hada su cikin guda baitukan guda 7 da suka wuce sai na kara cewa wa zada sab'atun haznin wa mashalli masjidin wa kurhu wudu'in summa mad'amu fadlihi wa akhizu haqqin bazilin summa kafilun wa tajiru sirqin fil maqali wa fi'lihi yace an kara wasu guda 7 haznin da yayi ma mai bakin ciki da kuma mai tahiyya zuwa ga masallaci da mai arwalla a lokacin da ake cikin ta da kuma mai bada abinci ga mabukatan shi dukkan su hadisi sun zo akan su yace da mai amsa wani haƙi ya ba ma mai shi ya kuma yace da dan kasuwa mai gaskiya cikin magana shi da aikin shi yace sannan sai na bisu ga baki dai suka hada sun zama na wasu guda 7 ne sai dai akwai wasu 7 kin mai hadisan su da ifai ne bamu kawo su ba wannan me yake nuna mana cewa wannan 7 kin ba su aka takaita ba akwai wasu da dama wanda Ibn Hajar Allah mushi rahama ya kawo su sai kan hadisin yake cewa abinda ake nihi da al-Imam al-Adil Ibn Hajar yace shine shugaba sahibul wilayatul uzma shugaba na kasa gaba daya wayartahiqu bihi kullu man waliya sha'in min umuril muslimin fa'adala fi amma kuma ya hada dukkan wani wanda ya amshi wani lamarin musulmai ya jagorance shi yayi adalci a ciki abinda ke karfa wannan magana a hadisin da muslim ya hudo daga abdullah ibn amri yake cewa innal muqsitina inda allah lalle masu adalci a wajen allah ala manabirin min nur suna kan mumbari na haske an yaminar rahman adama allah allazina ya'duluna fi hukumihim masu adalci cikin hukuncin su a halihim da iyalan su wa ma walau da duk abin da aka ba su shugabancin shi duk wanda ya adalci ko a gidan shi ko a iyalan shi kenan wannan koha ce in an ce shugaba mai adalci mutun nawa suka hau shugaban kasa a kasar duka to amma da aka sayo wannan hadisin na muslim kowa ya shiga kowa ya shiga ko ɗan yara bi kake tsariya a makaranta kan musu adalci to zai ka shiga kalkashin wannan shine shi kalkashi adalci kalkashin duk wanda ke kasanka washabun yace da sarmayi matashi inji ibnu hajar an ke banci matashi da ambato dan saboda shine wanda sha'awa ta yi ma yawa dan cikin shi kuma akwai karihin abin da ke tunkuda shi zuwa ga biyayya ga san zuciya fa inna mulazamatul ibada dan saboda mutun ya lazumci ibada a lokacin yana matashi yana sarmayi abu ne mafi tsanani kuma shine ke nuni akan cewa mutun nan lalle ya hi karihin zuciyar shi akwai tsoron Allah lokacin da ya kasance yana matashi yana sarmayi matashi kuma daga shekara daga balaga har zuwa shekara kusa da 40 daga 40 ne mutun ya shiga sinnul kuhula ba matashi bane dukkanan gurin gaba ɗaya mafi yawanci mun shiga in ban da su malam mafi yawanci wanda yake kasa da 40 yana kasa da 40 yana cikin ashabun nashafi ibadatillah Allah arzuta mu da ikhlasi yace wa hazil khasla wannan dabi'a yake cewa da mutunan da ya kasance zuciyar shi a rataye da masallaci yace wannan dabi'a ita ce abinda bukhari yake nihi ga wannan tarjuma duk hadisin mutanen guda bakwai da ya zano mahallu shahir kin shi shine kawai rajulun mu'allaqun fil masajid mutunan da zuciyar shi a rataye da masallatai shine mahallu shahid munasabata kuma shine rukuni na biyu na tarjuma a cikin tarjuma me yace mana a cikin tarjuma an ce tarjuma baban da aka kulla babu man jalasa fil masajid yantaziru salat sai yace wa fadlil masajid kenan nan mu'allaqun fil masajid masallatai gashi nan faralarsu ta huto kirara sai nan gurin al-imam yake yin tambihi guda biyu al-imam ibn hajar Allah mashi rahama yake cewa na harko nan gurin da aka ambaci namiji a ciki babu mafahumi akan shi mace ma ta shiga a ciki nan gurin da aka ce sarmayi kenan in mace ce budurwa ita kuma ta rike addini batta ciki tunda sarmayi aka ambata ibn hajar yace ba wannan bane ita ma tana ciki haka nan kuma yace shi ma sarki da aka ce duka an yi amfani da namiji dan saboda damirin namiji shi ake ba rinjaye a cikin ibada amma irin wannan nan ne hadisin annisa'u shaqa'iqur rijal yake aiki cewa mata ƴan uwan maza ne kenan wannan yana ciki hadisi na 661 al-imam yake cewa haddathana qutaiba qutaiba ya ba mu labari haddathana isma'il ibn ja'far an humayd yake cewa su'ila an tambaye shi halitta khaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataman shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki zobe an ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zobe fa qala na'am yace eh haka ne akhara salatul isha annabi wataran ya jinkirta sallar lisha ila shadrul layl har zuwa karshen dare summa aqbala alayna nabi wajhi sannan ya fuskanto mana da huska shi ba'da ma salla bayan yayi salla fa qala sai yake cewa sallar nasu mutane sun yi salla wa raqadu kuma sun yi barci wa lam tazalu fi salatin ba za ku gushe ba cikin salla munzun tazatu musaba tun lokacin da kuke jiranta tun lokacin da kike jiran sallah to kana cikin sallah ne qala sai ce faka anni anzur kamar gani ina duba ila wabis khatami zuwa ga dan wannan daskin na jikin zoben shi alwabis shine hasken zobe wannan abun nan na zobe tudun nan na jikin zobe dai na baya shi ake abun nan shi ake yin ake cewa wabis yace kamar gani shine mahallu shahir kin da suka tambaye shi cikin hadisin shin annabi ya riki zobe yace gashi kamar ma lokacin da ya ga mana wannan magana gani ga annabi alaihi salatu wassalam ya hudu wannan magana kuma naga zobe a hannun shi annabi alaihi salatu wassalam lokacin da yayi wannan da ya hudu wannan magana a cikin wancan hadisi anan zan mu takaita ina ganin saboda lokacin sauran darussan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mara gafara a darasin da ya gabata akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ash-shuhada'u khamsatun shahidai guda biyar ne to a cikin hadisin akwai inda yake cewa al-mad'uun al-mad'un mun fassara shi da cewa shine wanda aka soki duk da wasu suna fassara shi haka nan amma kuskuren halshe ne kuskure ne fassara shi da al-mad'un al-mad'un shine man kutila fi da'un wanda aka kashe a cikin alloba wanda aka kashe cikin alloba dan saboda annabi a wani hadisin yana cewa da'un shahadatul ummati alloba shahada ce ga dukkan al'umma ta wannan shine kenan wanda ya mutu cikin alloba.